بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1440 wanda yayi daidai da 22 ga watan mai shekara ta 2019 muna cikin tafsiri a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da yafi shahara da masallacin Malam Bako ana Alkalawa cikin wadan Kaduna muna cikin tafsiri na suratul Nahl yau zamu tashi aya ta 8
a'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم
نعم تقابل مؤمسة عندما تنبيوي أبوم فارا تسيري أبوي تنبيوي عندما يكمات مؤمسة سأنا مجيبا فلقو دي وتبوي وألا تاروتو وسيئة كما هكا ألا يقارا ومالا لا تيا يجدن إياي مالا دان ألا إنا تكيم مطلع ina faran addu'a mijina yana dabi'u marasa kyau nayi masa nasiha yaki dan Allah a sa shi a addu'a nagode to Allah subhanahu wata'ala muke roka ya ainihin kinsa miki mijinki ya sanya ya dawo zuwa ga ainihin dabi'a wanda yake mai kyau Allah shi taimaka sai tambaya na biyu malam tambayoyi na guda biyu ne ta farko ita ce a bisa sunna menene bambancin tahajjud da qiyamul layl kuma rakawoyi nawa manzon Allah manzon tsira yake yin su har da shafa'i da wuturi to dan uwa ya ce a bisa sunna bambanci tsakanin tarawih da tahajjud wato asali ana kira wato asali ya kamata a ce duk ɗaya ne ta wani bangaren an gane wannan ko tunda idan an yi shi a farkon dare akan ce mai tarawih idan an yi shi a can cikin dare sai a ce tahajjud amma duk abu ɗaya ne ana iya yin shi farkon dare ko tsakiyar dare ko ƙarshen dare sannan kuma shi abin da ya shafi tarawih a cikin ramadan kawai ake yin shi amma tahajjud ana iya yi a cikin ramadan da kuma wajen ramadan an gane wannan ai shi kuma abin da ya shafi tarawih an fi so a yi shi cikin jam'i amma tahajjud wato ba lalle bane a ce kullum cikin jam'i za a yi shi abin da nake nufi wajen ramadan ya tashi daga tarawih ya koma me ya koma tahajjud to in ya koma tahajjud ya halatta jifa a yi jam'i a cikin tahajjud kamar yanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama ya bada fatawa akan haka amma kuma baya halatta ya zamanto titir a ce ya zama dabi'a kawai kullun a ringa yin jam'i na ainihin tahajjud din to dan uwa ya tambaya raka'a nawa ne tahajjud da tarawih ga baki ɗayan su wato raka'a 11 ne an gane me yasa muka ce raka'a 11 saboda hadisin Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa sallam inda take bamu labari cewa
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. Tace manzon tsira sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana karawa ba cikin Ramadan ko wajen Ramadan akan raka'a 11. Kaga sai ta nuna mana a cikin Ramadan in zai yi tahajjud ko a wajen Ramadan in zai yi tahajjud baya karawa kan raka'a 11. To tunda baya karawa kan raka'a 11 idan muna so mu samu cikakken lada, idan muna so mu yi cikakken koyi da sunna, idan muna so mu zama cikakkun yan salafiyya, me kamata mu yi? Sai mu aiki da ayan nan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Hakika kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku ga manzon Allah, tsira da aminci Allah tabbata a gare shi, ga wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar karshe. Sai dai kuma an ruwaito wasu ruwaya an samu annabi yayi sallah raka'a 13. An gano wannan ai. An samu wasu ruwaya kuma an samu raka'a 15. Kuma duka wa'annan ruwayoyi ne ingantattu. Yaya malamai suka fassara wa'annan al'amura? Aka ce hadisin Aisha shine asali. Cewa manzon Allah baya karawa cikin Ramadan ko waninsa akan raka'a 11. Sannan akwai wata ruwaya ta Aisha din raka'a 13. Wannan raka'a 13 din aka ce hadda sunna ta isha'i. Akwai raka'a biyu da ake kira sunnatul isha alba'diyya. An gane wannan ko? Wannan sunnatul isha alba'diyya din shine bayan sallar isha in ma mubasharatan ko kuma can cikin dare, ana so dai bayan sallar isha tana da wani sunna da ake so shine a kiyaye nafila biyu bayan ta. An gane wannan ai. Ana kiran wannan nafila raka'a biyu sunnatul isha. To aka ce in kaga an ce raka'a 13 annabi yayi, an hada da sunnatul isha alba'diyya. Sannan ruwayan da yazo cewa annabi yayi raka'a 15, to raka'a 15 din nan hadda ainihin wannan raka'a ta fajr. Domin hadisin ya tabbatar da haka. Dogon hadisin da yazo yayi nuni annabi yayi raka'a 15, an ce hadda raka'a ta fajr. Kaga wannan raka'a ta fajr ba a sa shi daga cikin sallar dare. Daga salfajar gari ya riga ya waye, ina fata an lura. Saboda haka sallan dare wato tsagwaran shi raka'a 11 ne. In ka cire sunna ta isha'i ka cire komai, to wannan shine iyakacin abin da aka ruwaito dangane da sallan manzo sallallahu alaihi wasallam. Saka shawara da muke ba dan uwa shine ka tsaya kan raka'a 11, kai aiki da abinda manzo Allah ya karantar da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah. Yaya annabi yayi sallah raka'a 11? To abinda aka ruwaito cewa wasu daga cikin sahabbai sun yi abinda yafi karfin raka'a 11, sun yi 24, 36 da abinda ya kama da wannan. Mafi yawan ruwayoyin gaskiya ba su inganta ba. Nasiruddin Albani ya ce ruwayoyin da aka dangana zuwa ga sahabbai cewa sun yi wannan sallah bai tabbata ba, musamman ma wanda aka danganta. Akwai wanda aka ruwaito daga tabi'ai, an samu wasu daga ciki sun inganta sun yi wannan abun. Amma idan aka samu ga abinda manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam, ga abinda wani ya yi, an gane wanda wannan abin da ya yi ya saba mana manzon Allah, kila ya yi ijtihadi ne akan abun. To in kana so ka samu natsuwa na rayuwanka, da zaka ji. An gano wannan ko? Saboda haka duk abin da kace manzo Allah yayi a matsayin ka na dalibi na salafiya, wato natsuwanka ya kamata ya kasance a nan wajen. Kar ka zamanto daga cikin masu fifita ra'ayin malamai akan maganan shi wanda aka aiko zuwa gare ka. Manzo Allah shine asalin wanda aka aiko don ya bayyana da addini zuwa gare ka. Duk wani ko wane ne shi? Ko da Abubakar ne da Umar radiyallahu anhuma, a cikin sahabbai babu mai darajarsu. Kai a duniya in banda annabawa ba mai darajarsu. Idan sun kawo wani magana ko suka aikata wani aiki yayi karo da abinda manzon Allah ya zo da shi, to ana daukan maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Shine zahirin magana Abdullah ibn Abbas radiyallahu an da ya ba wasu bayin Allah fatawa kan aikin hajji. Yace ga irin aikin hajjin da manzon Allah ya yi. Su kuma suka ce to ai su kuma Abubakar da Umar ga irin yanda suka yi. Yace na ce muku ga irin yanda manzon Allah ya yi. sun suka ce mun ce maka Abubakar da Umar ga yanda suka yi yace ina ganin za ku hallaka a wata ruwaya Allah ya kusa ya saukar muku da duwatsu daga sama ina ce muku qala Allahu qala rasuluhu kuna ce mun qala Abubakar wa Umar ina ce muku Allah ya ce annabi ya ce ku kuna cewa Abubakar da Umar sun ce kaga waɗannan su suka yi kyakkyawan fahimta ga me ga musulunci suka san wane ne Allah ya aiko dan ya karantar da su addini an gane Abubakar da Umar ɗaliban manzon Allah ne ba zai yi ka dauki maganar su ka gitta da shi akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari in kai haka ya nuna kana da karancin fahimta na addini gaskiya an gane wannan tunda su ma sun zo sun amshi musulunci ne ba sun zo da su ba musulmi bane daga baya suka musulunta suka amshi musulunci suka koyi addini wajen annabi to yaya za a yi maganar su kuma a iya gitta su zuwa ga wanda ya karantar da su addinin wanda su suna yin kuskure shi baya kuskure kuma Allah shi kiyaye saboda haka amma almuhim dai idan mun ga mutum yayi 20 da wani abu 30 da wani abu za mu ce ya dogara da wani abu ne na fatawan wasu malamai ba za mu jingina shi zuwa ga bid'a ba sai dai za mu ce da ya dauki wannan ra'ayi da shi ya fi alkhairi saboda shi ne abin da ya tabbata a cikin sunna amma ba za mu ce to ai wannan ba dan salafiya ba ne wannan dan bid'a ne wannan kazala dan uwanmu ne salafiya sai dai a nan fahimta za mu ce ya kuskure ne wajen fahimta tambaya ta biyu ita ce mutum ne yake da kudin da yake fitarwa zakka duk shekara kuma shekaru biyu da bai fitar masu da zakka ba sakamakon lalacewar jarinsa a halin yanzu ya kasance kudin nasa jarin bai kai nisabin zakka ba duk da haka sai ya fitar da zakkar ko kuwa idan ɗan uwa sun fahimci tambayar bawan Allah shi yana cewa ne da ya saba fitar da zakka duk shekara to amma shekaru guda biyu kafin wannan shekara ya samu jarabawa na dukiyarsa sai ya zamanto ainihin jalinsa baya kaiwa nisabin zakka yana ta samun asara yana ta samun asara to yanzu duk da cewa kuɗin shi bai kai nisabin zakka ba shin dole ne sai ya fitar da zakka a haka a a ka'ida ba a fitar da zakka ɗan uwa sai dukiyanka ya kai nisabi an gane idan dukiya ya kai nisabi kuma ya zamanto har dukiyan ya kai shekara to a lokacin ne zakka yake wajaba a kanka amma idan dukiya ya kai nisabi amma kuma bai kai shekara ba to wannan zakka baya hawa kanka Allah shi taimake mu to ci gaba da tafsirin Allah subhanahu wataala yana cewa yana lissafa mana irin ni'imomin da yayi mana yayi mana ni'imomi kaza ni'imomi kaza ni'imomi kaza saboda hikiman da yasa Allah yake gaya mana haka saboda idan har ka yarda amma wannan ni'ima din to babu abin da ya cancanta gare ka face ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala ka bauta mai shi kadai an gane idan ma na misali nan duniya ne kana da wani mai gida duk wani gata ya maka ya same ka kana almajiri kana bara ya dauke ka ya kai ka makarantar islamiyya kai karatu har ka zama babban malami ya kai ka makarantar boko ka koyi ilimin sana'a sannan ya bude ma kamfani ka zama to director a wannan kamfanin an gane duk wani irin gata kai kila ma ya dauki diyan sama ya baka to daga baya kuma sai kaga ana fada da shi sai ka shiga fadan ko kuma kaga ana fada da shi sai ka goyi bayan wani mai fada da shi din me za a ce maka za a ce maka butulu saboda duk wani abu na alkhairi ya maka ya cancanci wato in kaga wani na so ya cutar da shi tunda ka san shi bai cutar da kai ba sannan ko ba wai abin da yake aikatawa ba shi da kyau bane to kaga ana fada da shi to ya kamata Allah kalli in baka shiga ba to kakka zamanto daga cikin masu taimako don a cutar da shi ko balantana ma bai kamata kai a irin wannan gatan da aka ma to ka gani to Allah ta'ala shi ya halice ka bayan baka matsayin komai sannan yayi ma kaza yayi ma kaza yayi ma kaza ya azurta ka da nau'i daban-daban na ainihin dukiya da dabbobin ni'ima da ma'adanai da kaza da kaza. To wanda ya ma irin wannan ni'ima me ya kamata kai masa? To shine hikiman da yasa Allah ke ta ayyana ma irin ni'imomin da ya ma. Domin in kana da hankali to ba sai an ce ma je ka bauta ma Allah ba. Sai Allah ya ce wal khaila, wato da dawaki, wal bigala da kuma alfadari, wato da dawaki da alfadarai, wal hamir da jakuna, litarkabuha wazina, wato Allah ya halice su ne don ku hau su kuma ku yi kwalliya da su. Wa yakhluqu ma la ta'lamu, kuma ya halici abin da baku sani ba. Akwai wasu nau'i na halitta da Allah ya halitta har yanzu baku san da su ba, kuma akwai su. Malaman nahwu sun ce hikiman da yasa aka sa fataha a nan wajen, aka ce wal khaila wal bigala wal hamira, maimakon a sa domma a ce wal khailu wal bigalu wal hamir, ya zamanto mubtada. To anan kawai sai zo da nasaba. Suka ce hikiman wannan wato maf'ulun bihi ne mansubun, an gane maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin mahzuf taqdiruhu wa khalaqal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wazina, Allah ya halici dawaki da jakuna da alfadarai don ku hau su kuma ku yi kwalliya da su. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, kuma yana halittan abinda baku sani ba. Sannan akwai kira'a da yazo wal khailu wal bigalu wal hamiru litarkabuha wazina, kaga ya zama to mubtada da khabar kenan, an gane litarkabuha wazina. Wannan jumla din gabaki ɗayan sa yana matsayin shine khabar mubtada, an gane ai. To saboda haka Allah ta'ala ya nuna mana dalilin da yasa ya halicci doki, ya halicci doki ne don ku hau, ya halicci alfadari don ku hau, ya halicci jaki don ku hau, sa'annan ku yi kwalliya da su, an gane wannan ko? Larabawa sun ce an kira doki da suna khail saboda takaman da yake yi. Sun ce wa sumiyatul khail khailan liftiyaliha fil mishya, an kira doki da suna khail saboda yana takama a wajen tafiya. Mufrad din shi shine kha'il, kaman da'in mufrad din zain. Amma wasu daga cikin malaman nahwu suka ce shi wannan kalman khail ba shi da mufrad gabaki daya. Saboda haka malamai sun yi bayani cewa Allah subhanahu wataala ya mallaka mana wa'annan dabbobin, ya mallaka mana wa'annan ainihin dabbobin ni'ima, ya horar da su a gare mu. Ma'anar horarwa shine Allah ya ba mu iko a kansu, muna iya sarrafa wa'annan dabbobi yadda muke so. Alhali da a ce Allah bai sauwaƙe su a gare mu ba, ba mu da iko da za mu iya jan raƙumi ko? Amma Allah sai ya hore raƙumi wanda ƙaramin yaro in ka ba shi igiya to zai iya jan raƙumi ya kai shi ko ina, kuma raƙumin zai bi shi. Amma mai kuke tunani da Allah ya kangarar da wannan raƙumi, wannan raƙumi yana iya kashe mutane da yawa daga cikin mutane. Saboda haka yana daga cikin ni'imar da Allah ya mana wa'annan dabbobi masu ƙarfi wanda suke ɗaukan kayan da ba za mu iya ɗauka ba, amma kuma sai Allah ya horar da su don amfaninmu, an gane ku? Sannan kuma Allah ya halicci abin da ba mu sani ba. Wasu malaman tafsiri sun ce daga cikin abin da ba mu sani ba akwai abin da ya shafi jiragen sama da ainihin motoci da jiragen ƙasa. Duk wa'innan abubuwa Allah ya halicce shi daga baya, wanda amfaninsu ya fi amfanin dawakin, ya fi amfanin raƙuman, ya fi amfanin mai jakuna. Irin kayan da wa'annan suke ɗauka wa'ancan ba za su ɗauka ba, an gane? Kenan a nan a dunƙule kawai Allah subhanahu wata'ala ya sauwaƙe mana rayuwarmu. Tunda ya sauwaƙe mana rayuwarmu, ya horar mana da manya-manyan abubuwan da ba mu da iko a kansu, amma ya ba mu iko a kansu saboda me? Saboda mu gode ma Allah ta'ala, mu bauta masa. To shi ne malamai sun yi bayani dangane da wannan aya ɗin. Kamar Ibn al-Qasim, wani babban ɗalibi na Imamu na Malik, rahimahullah da ibnu wahab da daliban malik ne suka ce imam malik ya ce wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina yace faja'ala halir ruku' wa zina sai Allah imam malik yace Allah ya sanya dawaki da jakuna da alfadarai domin hawa da kuma kulliya walam yaj'al halil akal yace Allah bai sanya su don ci ba kuma don ai a fahimta imam malik Allah bai sanya doki da alfadari da jaki don a ci ba dan me yayi su litarkabuha wa zina don ku hausu kuma ku yi me ku yi kulliya shikenan amfanin su guda biyu aka ce wa nahawu an ashab misalin wannan an karbo daga dalibin sa mai suna ashab cewa imam malik ya fada saboda haka imam al-qurtubi yake cewa wali hadha qala ashabuna saboda wannan ya sanya wato daliban malik wato malikawa suke cewa la yajuzu akalul luhumul khayl wal bigar wal hamir baya halatta cin naman doki da alfadari da jaki a mazhaban malikiya saboda Allah subhanahu wata'ala yayi nassi akan hawa ne da kulliya wannan sai nuna mana cewa duk abin da ba shi ba bai halatta ba Allah ya ce litarkabu hawa zina domin ku hau ko ku kulliya idan ku aka yanka su an saba wa ma'anan wannan aya din inji imamu na malik rahimahullah an gane shi kuma Allah ya faɗa game da dabbobi wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u minha ta'kulun haka Allah ya nuna dabbobin ni'ima shanu da kuma raƙuma da awaki da tumaki su ne dabbobin ni'ima Allah ya yi su don buci ko ba haka ba amma kuma dawaki da jakuna Allah bai ce mu ci ba saboda haka a fahimtar malik ba a cin doki ba a cin jaki ba a cin alfadari an gane wannan ayi a tare da abinda Allah ya mana baiwa gare ta su dabbobin ni'ima na jin dumi da kuma sauran amfani sai Allah ya halatta mana mu ci ta hanyar mu yanka sai mun yanka yanka na shari'a ka mu ci wannan shine mazhaba na Ibn Abbas da kuma Hakam bin Uyayna to al-Hakam na cewa yace lahamul khayl haramun fi kitabillah yace naman doki haramun ne a littafin Allah sai ya karanta wannan aya wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina yace hazihi lil akal wa hazihi lil ruku yace wannan na ci ne dabbobin ni'ima na ci ne su kuma wa'annan dawaki na hawa ne an tambayi Abdullahi bin Abbas game da naman doki sai Abdullahi bin Abbas ya kyamaci naman doki sai ya karanta wannan aya sai ce hazihi lil ruku wa'annan dabbobi na hawa ne su sai ya karanta ayan da ke gabaninta wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u kaga dabbobin ni'ima ana jin dumi da su da fatan su sannan kuma suna da amfani da yawa sannan ana kaza wannan shine mazhaban imamu na malik da abu hanifa da kuma daliban su da imamul auza'i da mujahid da abu ubayd da wannan su an gane wannan ko cewa ba a cin naman doki sun kafa hujja da wannan aya da kuma wani hadisi wanda Abu Dawud ya fitar da shi da Nasa'i da Daruqutni da wasun su a an karbo hadisi daga Khalid bin Walid cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam naha yawma khaybar an akali luhumul khayl wal bigal wal hamir cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hani ranan yakin khaybara wato daga cin naman doki da alfadari da jaki annabi ya hana an gane ko zuwa dai sauran to wannan hadisi a Abu Dawud ya ruwaito shi amma Ibn Kathir Allah ya masa rahama cikin tafsirin sa yace wannan hadisi samsam bai inganta ba da ifi ne an gane wannan ko sannan malamai da dama sun da'afa wannan hadisi daga cikin su akwai shi Imam al-Qurtubi irin shi kanshi sannan kuma a wajen imamun Nasa'i daga Khalid bin Walid kuma cewa ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu akalu luhumul khayl, baya halatta cin naman doki wal bigal da alfadari wal hamir da jaki. Shi ma wannan hadisi aka ce hadisi ne dhaifun, bai inganta ba kwata-kwata. An gano wannan ko? Amma Imam al-Qurtubi yake cewa wa qala al-jumhur min al-fuqaha wal muhaddisin hiya mubaha, yace mafi yawa daga cikin malaman hadisi da malaman fiqh suka ce cin naman doki ya halatta. An gane? Suwaye wani bangare suka fi yawa da masu cewa a ci naman doki da kuma ka a ci daga cikin malamai? Eh, aga masu cewa a ci naman doki su ne jumhur. Imam al-Qurtubi yace wa qala al-jumhur min al-fuqaha wal muhaddisin, majority daga cikin malaman fiqh da malaman hadisi sun ce hiya mubaha, cin naman doki ya halatta. Sannan an ruwaito wannan daga Abu Hanifa, sai aka samu wasu bangare suka ce haramun ne ma cin naman doki, aka ce wa'annan sun zama shazi. An gane ku? To kaga wannan shine abin da ya faɗa shi bawan Allah. Yace akwai ruwayoyi da yawa daga Imam Rawayani cewa Imam Shafi'i mazhaban shi cin naman doki ya halatta. Imam al-Qurtubi wani abin mamaki jama'a, Imam al-Qurtubi babban malami ne, malamin tafsiri, malamin fiqh, malamin hadisi. Wannan bawan Allah bamalike ne sosai. An gane wannan ai? Ana kiran shi wato wato Imam al-Qurtubi gashi nan, wato al-Andalus al-Maliki kuma. Imam shi mutumin Andalus ne ko bamalike ne ga mazhaba? Yanzu me kuke tunani in an tambaye shi kan cin naman doki ya ce me? Eh, Imam na Maliki ya ce bai halatta ba cin naman doki. Shi kuma ba Maliki ne. An gane? Imam Shafi'i ya ce ya halatta, da kuma majority na malamai sun ce ya halatta. Anan wajen ya kamata ya goyi bayan nashi ne, ya goyi bayan gida, ko kuma ya goyi bayan sauran mutane? Wai a irin yanda ake fahimtar malikiya a Najeriya, irin yan malikiyar Najeriya, in aka ce ga abinda malamin su ya faɗa, to su suna ganin kamar yankan wuka ne ya fi Alkur'ani ma. Kun gane? Aka ce to ai ga abinda maliki ya suke, kun ji an ce maliki ya faɗa, to ba ruwanmu da sauran malamai. To wannan duk wani ba maliki na Najeriya, wannan kakan shi ne Imam al-Qurtubi. Kafin ka san malikanci ko kafin ka yi, ya riga ya yi. An gane? Kuma shi imam ne, duniya ta sallama mishi akan sanin wannan mazhaba ta malikiya. An gane? To bari mu ji menene ya faɗa dangane da wannan. Sai ya ce qultu, bayan ya gama kawo ra'ayin malamai dangane da cin naman doki, sai ya ce sai na ce as-sahih alladhi yadullu alayhi an-nazar wal khabar jawazu akali luhumul khair, yace abinda yake ingantacce wanda nazari ke nuni akan shi da kuma hadisi ke nuni akan shi halaccin cin naman doki. Ha? Halaccin me? Cin naman doki. To shin wannan dan gani kashenin malikiya ne ko kuma mai neman gaskiya? Kaga wannan ba maliki ne amma dan salafiya. Bai ma'ana. Dan su salafanci shine wato koda malamin ka bashi da gaskiya, duk malamin ka, koda malamin ka ne kai ko mahaifin ka ne, in ba shi ke da gaskiya ba za ka goyi bayan shi ba. Kana goyon bayan gaskiya ne duk inda yake. An gane? Wallazina ishtanabu taghuta an yabuduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra, wanda suka nisanci taghutu su bauta masa, suka mayar da al'amura zuwa ga Allah, suna da me? Suna da albishir. Sai Allah ya ce fabashir ibad, kai albishir ga bayina. Su wane ne za a albishir da aljanna? Allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, su ne waɗanda suke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau. Kaga Imam al-Qurtubi yana daga cikin irin su, ya saurari ra'ayin malamin shi Imam Malik da ra'ayin sauran malamai, sai ya ga wanne ne yafi kyau. Sai ya ga ra'ayin sauran malamai yafi kyau. Yaya aka yi gane ra'ayin sauran malamai yafi kyau? Ya faɗa, ya ce as-sahih allazi yadullu alayhi an-nazar wal khabar, yace ingantaccen magana wanda nazari yake nuni a gare shi da kuma hadisai kenan ana gane gaskiyar mutum ne da irin hadisan da ya kawo ingantattu ba wai ana gane gaskiyar shi saboda malam wani ya ce wa misali sai ce jawazu akali luhumul khayl sai ce halaccin cin naman doki sai ya kawo hadisai ga hadisan nan mai san karin bayani sai ya duba ya kawo su da lokaci sannan bari mu koma cikin gida babban malaminmu a sheikh alwalid almujaddid malam ko mamun gumi Allah ya ji kansa shi ma yana daga cikin irin malika wanda muke mu addu'a wanda su suna neman gaskiya ne ba wai ƴan gani kashe ni malikiya bane su kawai in aka ce manzon Allah ya faɗa kai tsaye suna barin malikanci su koma me manzon Allah kamar irin tambayar da aka yi wa babban malaminmu Ibn Baz Allah ya masa rahama aka ce wai kai wace mazhaba kake bi sai ce ana hanbaliyul mazhab la muta'assib yace ni ina bin mazhaban Ahmad bin Hanbal amma bana ta'assubanci duk inda ya kuskure ban tare da shi sai ba san gari kaga wannan sai daidai da ayatul qur'ani kaga yayi aiki da doron nasarar qur'ani qul hadhihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa mali tabaci kace wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah akan basira dani da mabiyata dani da mabiyana muna kira zuwa ga Allah akan basira wato ba ma yin abin da bamu gane ba ba ma yin abin da bamu gamsu ba an gane wannan ai to malaba gumi shi ma ya tarbiyantar da mu wannan tarbiya cewa shi ba malike ne amma muna ganin hadisi ya inganta mu aje duk wani ra'ayin malikanci mu dauki hadisi dan wani lokaci malam yakan ce wa an maliku in aka ce manzo Allah ya ce Allah ya ji kan malam to malam yana magana dangane da wannan aya wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun sai malam ke cewa at ta'lil bi ruku wa zina la yunafi khalqa hali ghairi zalik wato kawo dalili kawo dalili da ainihin hawa da kwalliya baya hana a ce an halici doki don wani abu karka doka dan an ce don ku hau ku kwalliya a ce kuma ba za a iya yin komai da doki ba sai wannan kal akal yace kaman ci fil khair game da doki ana iya ci asabit bi hadisi sahihaini wanda ya tabbata a cikin hadisan Bukhari da Muslim kaga malam ya san darajar me Bukhari da Muslim ya ce su ne mafi ingancin littafi bayan littafin Allah ya ce wa alayhi hasan ya ce wannan mazhaba cewa ana cin naman doki in ji malamin gumi Allah ya ji kansa shi ne mazhaba na Hasan al-Basri tabi'i ne shi wa Shuraih wa Ata duwa ne tabi'i ne wa Sa'id ibn Jubair wa ilayhi zahaba Shafi'i ya ce wannan shi ne mazhaban imamuna al-Shafi'i wa Ahmad shi ne mazhaban Ahmad wa Ishaq yace wa hatajju ala ibahati luhumul khair sun kafa hujja akan halaccin cin naman doki bima ruwiya an Asma bint Abi Bakar As-Siddiq da abinda aka ruwaito daga Asma'u diyar Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anha tace naharna ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace mun soke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun soke doki wa nahnu bil madina alhali muna madina fa akallahu sai muka ci an gane shi wannan sura makiyya ne wannan suran kawa kuma tace sun soke doki a zamanin manzo Allah doki nan sun soke shi ne a Madina suka ci wannan doki din wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim sannan malai ya cigaba da cewa warawa shaykhani Bukhari da Muslim sun ruwaito an Jabir daga Jabir cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam naha alluhumul humurul ahliya annabi ya hana cin naman jakin gida wa azina filhumul khayl sai annabi yayi izini a ci naman doki kun gane wannan ko a cikin wata ruwaya yace akalla zamana khaybar alkhayl wa humur alwahsh wato zamanin khaybar mun ci doki da jakin daji ba jakin gida ba mun ci doki da jakin daji wannan annabi sallallahu alaihi wasallam anil himar al-ahli sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana cin naman jakin gida amma jakin daji ba ana ci go doki ba yace hadhihi riwayat al-Bukhari wa Muslim, wannan riwaya ne na Bukhari da Muslim. Yace wa fi riwayat Abi Daud, a cikin riwayat Abi Daud kala yace zabahana yawm Khaybar al-Khayl wal Bigal wal Hamir, mun yanka ranan yakin Khaybara, mun yanka doki da jaki da alfadari da jaki, wa kunna qad asabanna makhmasa, mun kasance lokacin tsananin yunwa ya same mu. Fanahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil bigal wal hamir, sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya hana mu alfadari da jaki, walam yanhana anil khayl, amma bai hana mu cin doki ba, yace kada mu ci alfadari, kada mu ci jaki, amma doki sai annabi ya kare muka ci. Sai malam bayan malam ya gama kawo ra'ayin malamai, can bayan yayi magana kan ra'ayin Malik, sannan kuma sai ya kawo wannan magana, sai malam yace qultu, sai nace wara'ayul akal lilaham alkhayl ko wara'ayul akal lilhum alkhayl indi aswab, yace cin ra'ayin cin naman doki a waje na shi yafi dacewa inji malam. Sai ce li annahu nasun zahir, yace domin shi nasi ne zahiri, la yumkinu an yuqalu annahu mansukh bil aya, bai yuwa a ce wai an shafe shi da wannan aya din. Yace li anna sura makkiya, domin sura makkiya ce, wa hadha alhukm madani, kuma wannan hukunci din Madina ne, an gane, wa fi akhir hayati, kuma wannan abin ya faru a ƙarshen rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallam. Wa qad farraqa baina luhumul khayl wa luhumul bigal wal hamir, yace manzo sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa ya bambanta tsakanin naman doki da naman alfadari da naman jaki, ma annaha mazkura fil aya alwahida, duk da cewa an ambace su a aya daya. Sai ce ga wata magana muhimmiya wanda ya kamata a rubuta wannan magana da ruwan zinari saboda tsadanta. Sai malam yace wa amaluhu sharhun liman bahama min ma'anil qur'an, sai ce aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharhi ne, explanation ne, an gane, ga bayanin abin da ya buya daga cikin ma'anar alqur'ani, wannan ba shi da salafiya ba, eh, cewa aikin manzon Allah, maganar manzon Allah da aikin sa shine sharhi ga abin da ya buya gaba game da alqur'ani. Dama alqur'ani Allah ya aiko shi ba dukkan abubuwa bane suke zahiri, akwai abubuwan da suka buya suna buƙatar manzon Allah ya mana bayani shi dalla dalla. Misali, an gane wannan ko, shine dalilin da yasa Allah yake cewa wa anzalna ilaykal zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi, mun saukar maka da zikiri don mun kai bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su. Kaga da a ce alqur'ani ga baki ɗayan sa a bayyane yake, baya buƙatar ƙarin bayani, da turo manzo Allah bai da wani amfani, an gane. Kuma da zaman manzo Allah shekara 23 yana koya wa mutane alqur'ani, yana koya musu littafi da hikima, yana koya musu fasaran qur'ani, da bai da amfani. Laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dalalin mubin, an gane wannan ayi. Kaga anan malam Allah ya ji kansa ya ƙara tabbatar da abin da muke kansa, cewa idan ana jayayya tsakanin malamai ba wai ina cewa zan goyi bayan gida na bane, wannan yana PDP, wannan yana APC, saboda haka zan goyi bayan PDP ko da na san ba su da gaskiya, ni ma ina tare da APC duk abin da suka yi ko ba su da gaskiya, ba ka yin siyasa ke yi ba, kuna sauraron an ce ka ce, kuna jin irin yadda ake cewa kuma ake cewa wai an ce din, ko za ka ga yan siyasa mutum zai ta kare akan ƙarya, ya tabbatar da gwanin shi ba shi da gaskiya, amma zai ta kare shi, shin shi ma addini haka yake? Akwai mutanen da suke kira zuwa ga haka, sai su ce muku addini kawai, mu dai mu ƴan malikiya ne, akan shi za mu mutu, shi muka gada, an gane. Wannan kuma yace shi dan Shafi'iyya ne, akan shi ya mutu, wannan shi dan Hanafiya ne, to sai din mu ko sai mu ce mu ƴan manzon Allah ne, ha, to kaga in kai kace kai dan mal, to mu ƴan manzon Allah ne, shi kuma Imam Malik wa yake bi, ka gani, idan kai ka dauki karamin malami to mu mun dauki uga kwata kwata, kaga abokan malam bugu ya nuna mana ka'ida ta salafiyya, wa maktalafa fihi al-a'imma aw ghayruhum fa marji'uhu ila al-kitabi wa sunnah, abinda manyan malaman mu suka yi sabani ko wani su, dukan su gaba ɗaya manyan malaman mu ne, muna son su, muna son Abu Hanifa, muna san Imam Malik, muna san Imam Shafi, muna san Imam Ahmad, muna san Layth bin Sa'd, muna san wani, muna san wani. Amma kuma gaskiya ta fi su gaba daya. Idan suka yi sabani yaya? Zamu goyi bayan gwanin mu ne ko kuma zamu zabi inda gaskiya yake? Wannan shine kaida. Shine ma'anan fa inta naza'atu bi shay'in farujuhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. In kuna sabani cikin wani abu kuma yarda wannan sabani zuwa ga Allah da manzansa, amma da sharadin in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe. An gane wannan ko? Yawa ba a ce in kuna sabani kuma yarda shi zuwa ga Abu Hanifa ba. Ba a ce in kuna sabani kuma yarda shi zuwa ga Malik ba. Ba a ce in kuna sabani kuma yarda shi zuwa ga Shafi'i ba ko wani malami ko zuwa ga Nasiruddin Albani ko zuwa ga Ibn Taymiyya. Duk ba a ce haka ba. Daga ce farudduhu ila Allahi war Rasul. Kuma yarda shi zuwa ga Allah da manzo, amma da sharadin in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. In kun kasance kuna imani da Allah da ranar ƙarshe. Sai malam ke cewa a wa zikrul ruku, yace yawa wa amaluhu sharhu liman bahama min ma'anil qur'an. Yace aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sharhi na abin da ya uya, abin da ya rubu daga cikin ma'anonin alqur'ani. Iz huwa almarji'ul wahid fi hadha sha'an. Kun ji wata magana? Don manzon Allah shine makoma guda daya kilo a cikin wannan sha'anin. In ana jayayya cikin addini babu raba gaddama sai manzon Allah. An gane wannan? Kaga da a ce malam yayi tsawon rayuwa, yazo ya ga wasu mutane da suke da'awan cewa su ɗaliban shi ne, kuma suna bin karantarwan shi, amma suna ƙaryata Bukhari da Muslim, sannan kuma suna ƙaryata aiki da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma suna ƙaryata wannan magana din. Ya kuke tunani? Ila ma ila lokacin nan hawan jini zai kama shi koma lahira. Wa iyaz billah. Saboda baƙin ciki ya ga iri-iri gashi nan ya karantar da sunna, wasu mutane suna rusawa. Wa iyaz billah. Shine malam yake magana kan haka. Kaga wannan shine nace ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari dan yana da tsada gaskiya. Sai ce wa zikrul ruku wa zina fil aya a'azam min al-akal. Sai ce shi a fahimtar shi, ambaton kwalliya, ambaton hawa da kwalliya a wannan aya ya fi girma fiye da ci. Fi ma yaktasu bi kain, dangane da abin da yake da alaka da doki. Shi doki, cin doki shi ya fi zama ni'ima ko hawan shi da kwalliya da shi. Yawwa, kaga shi doki, hawan doki da kwalliya da shi ya fi zama ni'ima fiye da ci. Saboda kai kana da kudin cin doki? Ai cin doki sai manya-manyan sarakuna in har misali za su ci misali. Kama kaga kaga kaman su awaki da su tumaki, kusan kowa insha Allah an kana da naira 200 zaka je ka yanka ka ci. To shi yasa sai Allah ya ambaci mafi girman ni'ima din. Yace litarkabu hawa zina. An gane dangane da doki shine mafi girman ni'ima din wanda ake dubawa. An gane amma ci ni'ima ne amma dan karami dangane da shi. An gane wannan? To ɗan uwa kun ji da yanda al'amarin ke tafiya. Dan wani ne zai ga muku cewa shi ɗalibin malam ne. In kai ɗalibin malam ne to ya kamata a ce a gani a ƙasa. Shi dai malam yana karantar da sunna, kuma yana kwaɗaitarwa kan bin sunna, yana nuna muhimmancin Bukhari da Muslim da muhimmancin magabata. To kai ma ya kamata ka ɗauki wannan hanya ɗin. In ko baka ɗauka ba, me za a ɗauka? Kana so ne ka rusa asalin da'awan malaminka. Allah shi kiyaye. To wannan kenan a daga shi namu.
Wal khayl wal bighal wal amir litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun.
Naam.
Wa 'ala Allah qasdu as-sabil wa minha ja'ir. Wa law sha'a la hadaykum. Ajma'in.
Naam. Sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa 'ala Allahi qasdu sabil, wato ga Allah ne wanda hanya wanda yake qas, hanya matsakaici, hanya wanda yake madaidaici ya tabbata ga Allah shi kadai. Wa min haja'ir, daga cikin wayannan hanyoyi akwai karkatattu, akwai hanyoyin da ba ainihin matsakaita ba. Walau sha'a, da Allah ya so, la hadakum ajma'in, ga ya shiryar da ku gabaki daya. nan kamar Allah yana gaya mana ne a cikin wannan aya din Allah ta'ala shike da musulunci musulunci shine qasdus sabil an gane ku sannan kuma daga cikin wayannan hanyoyi akwai karkatattu akwai addinin yahudanci akwai nasaranci akwai addinin buza akwai addinin bautan gunki akwai addinin kaza akwai addinin kaza sannan kuma qasdus sabil ta wata hanya shine sunna da hanyar magabata ja'ir kuma shine bid'a duk mutumin da ya karkace wa karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam sai a ce ya karkace daga hanya ya zama ja'ir in ka ji bahaushe ya ce wani ja'iri ne shi ai bi ma'ana karkatacce ne shi ya kauce ma hanya an gane wannan ko saboda haka wannan yayi daidai da dauran nasu alqur'anin nan da Allah ke cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula cewa lalle wannan shine hanya na wanda yake mai kakke ku bi shi kada ku bi kananan hanyoyi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan aya manzo Allah yana so ya karantar da mu abinda ayan ya kumsa sai manzo Allah ya zana wani dogon layi bayan ya zana dogon layi gefen dama sai ya zana wasu kananan layuka gefen hagu ya zana wasu kananan layuka sai annabi ya ce wannan dogon layi shine sabil sannan kuma sauran wanda suke dama da hagu sune subul yace wa ala kulli sabilin minha shaytanu yad'u ilayhi yace akan kowane hanya daga cikin wayannan kananan hanyoyi na dama da hagu akwai shaytan yana kira zuwa gare shi shine Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa abun nufi anan sune ma'abuta bid'a da san rai sune wayannan karkatattu din misali to sai Allah ke cewa walau sha'a da a ce Allah ya so lahadakum ajma'in da ya shiryar da ku gabaki daya amma Allah yana da hikiman da ya sanya bai shiryar da mu ba a wata aya Allah na cewa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya so ya rasulullah da waɗanda ke doron ƙasa da dukkan su gaba ɗaya sun yi imani afa anta tukrihun na hatta yakunu mu'minin shin ya rasulullah kai zaka tilasta wa mutane har sai su kasance mu'minai dama ana tilasta wa mutane su amshi musulunci la ba a tilasta mu kowa ya amshi musulunci walau sha'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida da ubangijinka ya so da ya sanya mutanen duniya gabaki ɗaya sun zama al'umma ɗaya duk gabaki ɗaya su zama musulmi ko musulmi ma su zama dukkan su ƴan salafiyya ahlus sunna wal jama'a amma ubangiji bai so haka ba sai ce wala yazalu na mukhtalifina illa man rahima rabbuk ba za su gushe ba mutane suna sabani sai wanda ubangijinka yayi marahama sai ce walizalika khalaqahum saboda wannan ya halice su saboda me ya halice su saboda wannan sabanin Allah ya halice mu wannan sabani shine hikmatul lahi kauniyya qadariyya fi khalqil jinni wal ins wato ababun qaddara wato hikiman da ya sanya wato Allah ya halicci mutane da aljanu a babun kaddara shine domin su yi sabani na wuta su yi wuta na aljanna su yi aljanna huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min amma a babun shari'a fa a babun shari'a Allah ya halicce mu ne dan mu bauta masa baya san sabani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai domin su bauta mana an gano wannan Allah baya son sabani Allah ya halice mu ne dan mu bauta masa shi yasa Allah ta'ala ke cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah gabaki ɗaya ku kafura raba Allah baya son rabuwa amma kuma Allah ya kaddara rabuwa saboda wata hikima ta shi akwai abin da Allah baya so amma kuma Allah sai ya kaddara shi Allah baya son kafiri amma kuma Allah ya kaddara sai an samu kafirci a duniya. Allah baya son zalunci amma ya kaddara sai an samu zalunci a duniya. Hikiman abun saboda a iya bambantawa. Mutum ya gane ga mai kyau ga mara kyau. Idan babu duhu zaka san haske? In babu duhu mutum ba zai san amfanin haske ba. Bai zai san ni'imar da Allah ya masa ga haske ba. In babu talauci mai arziki zai gane ni'imar da Allah ya masa. In babu lafiya mara lafiya zai gane ni'imar da Allah ya masa in babu ainihin bid'a kai ahlus sunna za ka gode ma Allah akan yanda ya nuna maka addini babu to wannan shine hikiman da ya sa Allah yayi abuwa kala biyu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun Allah yace daga kowanne ina mun halice shi kashi biyu mun yi positive muka yi negative muka yi duhu muka yi haske muka yi talauci muka yi musulunci muka yi lafiya muka yi rashin lafiya muka yi me muka yi bid'a muka yi sunna eh komai kala biyu ne an gane wannan ko to hikiman abun an ce wa bididdiha tumayyizu al-ashya da kishiyoyin abubuwa ake iya bambanta abubuwa inda Allah zai ban mu gabaci dai mu masu lafiya ne gaba daya ba za mu taba sanin ni'iman da yayi mana na lafiya ba da Allah zai kowa da kowa mai arziki to ba za mu taba ma gane cewa Allah ya mana ni'ima ba amma in Allah yayi talaka kaga irin yanda yake shan wahala a rayuwa kai kuma gashi Allah ya sauke maka rayuwanka anan sai muke cewa alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tafi daga Allah da ya sauke mu wannan rayuwa idan mutum yana dan mura sai ya je asibiti ya ga wani yayi wani irin hadari an yi daga-daga da jikin shi bai ma san inda yake ba sai ya ce wal an ce kai me yake damun sai ce abinda sai ce likita ya warke sai ce dama kawai na zo ga da mara lafiya ne ina ba san gane to shine hikiman da yasa Allah yake halittar abubuwa da kuma cishiyoyin su akai ina ba san gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa al'umman Yahudawa za su cinta su kashi 70 da ainihin daya sannan al'umman Nasara sun kasu kashi 72 akan addinin su sun kirkiro bid'a sun sa a cikin addini har sun samu sabani sun zamanto sun kai wajen 72 sai ce wa sataftariqu hadhihi al'umma ala 73 firqa yace da sannu wannan al'umma za ta kasu kashi 73 sai ce kullu hafin nar illa wahida sai ce dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya sahabbai suka ce to tunda an ce guda ɗaya ne bala budan san wannan guda ɗayan dan kada a basu a cikin duhu ko da mutum yana sallah yana azumi yana zakka shi ma fa yana cikin wuta in ba shi daga cikin wannan guda ɗayan an gane dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya sai sahabbai suka ce wa man hiya ya rasulullah wannan guda ɗayan wacce ce sai ce man kana ala misli ma man kana ala misli ma kuntu alayhi ana wa ashabi an gane wanda ya kasance akan misalin abinda na kasance a gare shi ni da sahabbaina au kama qal kuma ji wannan ai wanda ya kasance kamar yanda manzo Allah ya kasance shi da sahabbansa kenan ya fahimci addinin musulunci akan fahimtan wa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kenan a cikin 73 nan zuwa ya suka tsira su ne wa'anda suka kasance akan karantarwar manzo Allah karkashin fahimta nawa na wa'annan sahabban da manzo Allah ya karantar din an gane wannan ko idan karantarwar ka ya saba ma nasu to lallai kana daga cikin karkatattu dole sai ya zamanto duk abin da za ka gudanar ka waiwaya ka gani shin ya dace da abin da wa'annan suka yi idan kana gudanar da wani abu na addini ya saba ma na sahabbai ya saba ma na tabi'ai ya saba mana tabi'in to sai mu ce wannan addini naka ba yardajje bane a wajen Allah subhanahu wataala shine ma'anar maganar manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Aisha man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa raddu duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu wannan wanda baya cikin sa to an mayar masa saka duk wata kungiya a duniya a ce maka kungiya ce sufiya a ce shi'a a ce ainihin qadariyya jabariyya mu'tazila khawarij jama'atu takfir wal hijra a ce shi'a a ce ikhwanul muslimin a ce sururiyya a ce haddadiyya a ce jama'atu tabligh a ce kaza a ce kaza duk irin wayannan kungiyoyi an gane suna da ainihin aqidoji da manhajoji wanda sun yi karo da littafin Allah da sunna kuma an ce ma'auni na gane ainihin gaskiya shine ya zamanto aqidanka da manhajinka yayi muwafaqa da abinda littafin Allah da sunna yazo da shi an faɗi wannan ai to saboda haka Allah ta'ala yake ce mana wa alallahi qasdus sabil hanya wanda yake matsakaici hanya madaireci ya tafi daga Allah wa min hajair daga cikin wayannan hanyoyi akwai karkatattu sune na dama da na hagun nan walau sha'a lahadakum ajma'in, da Allah ya so da ya shiryar da ku gabaki daya. Na'am.
Wallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharab wa minhu shajarun fihi tusimun.
Wallazi anzala minas sama'i ma'an, shine wanda ya saukar da ruwa daga sama, shi wannan Allah din. Lakum minhu sharabun, kuna da abin sha daga gare shi, daga cikin wannan ruwa kuna da abin da za ku sha, wanda in babu wannan ruwa ba za ku rayu ba. Wa minhu shajarun, kuma daga wannan ruwa ake samun bishiyoyi, wanda tusimuna fihi, shine fihi tusimun, wanda ake samun itatuwa wanda kuke kiwo a cikin su. Za ku je ku tsinci mangwaro, ku tsinci lemu, ku tsinci ayaba, ku tsinci kaza, ku amfana da shi, ya gina muku jikinku. An gane yayi. Sannan dabbobinku ma su amfana da su. Kaga duk wannan gaba ɗaya ba ƙaramin ni'ima bane. Shin wannan ruwa ɗin da ake Allah bai halicci ruwa ba, ɗan Adam zai rayu? Ba zai rayu ba. Kuma ko da akwai ruwa, sai ya zamanto babu abincin da zai gina wa ɗan Adam jiki, ɗan Adam ba zai rayu ba. Sai Allah ya halicci bishiyoyi kala-kala, kuma kowane bishiya yana da nashi amfanin. Akwai irin yanayin amfanin da yake da shi ga jikin ɗan Adam. To gabaki ɗaya Allah shi ya halicce ku, ya halicce shi don amfanin ku. Na'am.
Yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli ath-thamarat inna fi dhalika la-ayatan liqaumin yatafakkarun.
Yunbitu lakum bihi az-zar'a, Allah yana tsira muku ta hanyar wannan ruwa din. Allah yake tsira muku da shuka, wa zaituna, da kuma su zaitun, wa nakhil, da itatuwan dabino, wa al'anab, da kuma itatuwan inabi, wa min kulli thamarat, da kuma dukkan ƴaƴan itatuwa. Allah yana fitar muku da su, yana tsirar da su ta hanyar ruwa. Da ba dan ruwa ba, da ba za su rayu ba. Inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun, lalle a cikin wannan fa akwai abin lura, akwai wa'azi ga mutane, amma masu me, masu tunani. Shi wani kawai sai dai ya tsinki mangwaro kawai shi kenan, ya sha kawai, ya ci gaba da harkan shi. An gane, amma mutum mai tunani, yaya wannan mangwaron ya zo, ya kamata a ce ka yi tunani a kan shi. Sai da aka saukar da ruwa, sannan aka tsirar da shi, a hankali yana ta girma, har ya zama to bishiya. Daga baya a hankali ya yi ganye, ya yi kaza, har ya zama mangwaro. To da ba dan an saukar da ruwan ba, kana tunanin cewa da ka ga wannan mangwaron, to kuma wannan ruwan wane ne ya saukar da shi? Sannan wa'annan ƴaƴan itatuwan da ka gani kana ci, wane ne ya halicce su? To tunda shi ya halicce su, ya kamata ka ringa saba mishi, ya kamata ka ringa bauta ma wani Allah, ya kamata ka ringa tsafi, ya kamata ka ringa bokanci, ya kamata ka ringa sihiri, ya kamata ka ringa luwadi, ya kamata ka ringa fashi, ya kamata ka ringa zalunta mutane. Ai, duk mutumin da ya san irin ni'iman da Allah ya yi kan wa'annan abubuwa, ya kamata kawai ya miƙa wuya nan take, ya yi biyayya ga Allah ga duk abin da ya umarce shi. Kuke? Masha Allah. An ce lokaci ya yi ba? To an ce, taimakon da aka nema jiya, Allah ya saka da alkhairi. Jiya an samu naira 19,000 kan taimakon da aka nema, saboda Allah ya saka alheri, Allah ya ƙara albarka ga ainihin dukiya. Barakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.